ba tinye bane dai ma aka san maharba da taka muhimmiyar rawa wajen yaki da bata gari a tsakanin al'umma kamar da suka taka a yaki da Eminiga masu tada kiyar bayan kungiyar Boko Haram a yin shekarun nan. To sai dai kuma yanda ma ake yaba musu wata matsala da ke neman maida hannu agogo ba ita ce tara bon kauna a wasu jihohi na arewa maso gabashin kasar. Batun da ya sa wasu shugabannin kungiyar a Najeriya gudanar da wani taro na kafin ta juna domin hadewa karkashin inuwa guda wato karkashin kungiyar maharban arewa maso gabas da ta kunshi jihohi shida wato jihohin Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba da kuma jihar Yobe. A dai karshen taron da suka gudanar, shugabannin kungiyar bisa jagorancin Alhaji Muhammad Usman Tola sun mako sabalaya cewa ne za su gaba da bada gudunmawar da suke badawa a yaki da ƴan kungiyar Boko Haram da masu magarkuwa da mutane kana da masu sata shanu batun da ke neman gagaran kundila. Ga malamin shugaban kungiyar maharban na jihar Arewa maso gabas Muhammad Usman Tola.
Alhamdulillahi kowa ba abun jiya a nan a lamarin na kungiyar maharba don bin doka da oda shi aka san mu. Kuma mu gode wa iyayen kasa su ne waɗanda muke karkasan su. Duk abinda membobin suke yi ina roƙon su kar su sai sun aje aikin nan babu bata yiwa. Kanmu muke gerawa ba wani muke ma gerawa kanmu muke gera. Ba jantin magana aje aiki yanda muka rike amana. Ina so kowanne ne membobin da na ciki da waje ya koma bakin aiki karabar aiki.
Shi ko Alhaji Nasiru Adamu Doya shugaban kungiyar na jihar Bauchi ya ma tabo irin gudunmawar da suke baiwa jami'an tsaro ne.
Wannan kungiya a sauran jihohi kafin ma yanzu da muke magana North East din muna alaka da gwamnati 100%. Misali kamar yadda ni nake a jihar Bauchi, a kungiya ta jihar Bauchi ba mu da matsala da jami'an tsaro domin duk abin da muke yi muna yi ne tare da yawunsu domin ba mu yin miƙa mu wuce mayafinmu sai abin da muka gani suka samu shi muke domin sakamakon haɗin kai da suke bamu da kuma goyon da bayan mu da mu muke ba su. Kuma saboda haka ina ga kamar kowace jiha ma haka ta tafi kuma haka take tafiya kuma har a yanzu ma tare muke haka. Ba za mu yi abin da gwamnati ba ta so ba, abin da gwamnati ke so shi ne za mu yi, abin da gwamnati kuma ba ta so ba za mu yi shi ba.
A wasu jihohi dai rabon kawuna tsakanin maharba yakan ma jawo ci baya, inda sarkin Miniga Mr. Michael Fufule daga jihar Taraba ya ba da misali da abin da ke faruwa a jiharsa.
Musamman babu kamar mu na Taraba kanmu ba da haduwa sam sauki mutane Adamawa da yake a wurinsu ne muka samu wannan kungiya muna sumuwa mu hada kai a Taraba haka. To su mu shugabannin mu kira magoyin bayanmu su zo mu san abin da ya kamata za mu yi shi gaban mu a Taraba. Ba za su zo ba.
To sai dai kuma Muhammad Ibrahim da ke zama wakilin sarkin Bakan Gombe kuma sakataren riko na hadakar kungiyar a shirin Arewa maso gabas ya ce da wannan taro an ko dinke barka da ke akwai a tsakanin rassan kungiyar na jihohi.
Amma a samu a hada kai din ne ba a taba yunkurin hakan ba. To sai aka samu sanadi aka yi yunkuri sannan kuma aka amsa kira baki daya. Yanzu wannan magana da muke muna magana ne na North East ya kasance mun zo kuma unanimously generally muka karbi wannan abun kowa ya ji dadi yadda ka san kuma yana zuciyan kowa wallahi mun ci nasara wanda babu irge.
Ba dai ga batun zama tsuntsiya madaurin ki guda maharban sun ma gudanar da abin da aka saba ne nuna kwari da kuma kankwamai. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.